A shekara ta 2021, sojoji sun kaddamar da juyin mulki a kasar Mali. Bayan da yan baraza zababbiyar gwamnatin demokradiyya ta Ibrahim Boubacar Keita a shekara ta 2020 da kuma kafa gwamnatin rikon kwarya karkashin jagorancin Ba Ndaw. Matashin soji dan kimanin shekaru 43 Kanar Asimi Goita ya kori gwamnatin Ndaw. Shi kansa shugaban sojojin juyin mulkin Kanar Asimi Goita ya tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka shi yayin da yake sallar Juma'a a wani masallaci dake Bamako babban birnin kasar. A kasar Gini wani matashin soji shi ma dan kimanin shekaru 43 Kanar Mamadi Damboya ya jagorance juyin mulkin da yan baraza gwamnatin farar hula ta Alpha Conde ranar 25 ga watan Oktoba shekara ta 2021. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasar Sudan, Laftanar General Abdul Fattah Al-Burhan ya kaddamar da juyin mulki a kasar inda ya kori gwamnatin farar hula ta rikon kwarya karkashin jagorancin Abdullah Hamdok. Bayan da kuwa kawar neman mulki, mummunan rikici na cikin gida ya barke tsakanin shugaban juyin mulkin Janar Al-Burhan da mataimakinsa Janar Muhammad Dagalo a cikin watanni biyar da aka yi ana wannan rikici na kasar Sudan. Yanzu Sudan ta tarwatse. Kawo yanzu sama da mutane 5,000 ne aka kashe ko kuma suka mutu a saboda azabar wannan yaki. A Burkina Faso wani matashin soji dan kimanin shekaru 34 Laftanar Kanar Ibrahim Traore ya fitattaki gwamnatin demokradiyya ta shugaba Paul Henri Sandaogo Damiba a watan Satumban bara. Kanar Ibrahim Traore yanzu shine shugaban kasa mafi karancin shekaru a duniya. A ƙarshen watan J ne kuma komandan Dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a Nijar, Brigadier General Abdurrahman Chiani, ya ambarazza gwamnatin demokradiyya ta Alhaji Muhammadu Bazoum a wani abu mai kama da arashi kuma. A ƙasar Gabon jiya komandan rundunar da ke tsaron fadar shugaban ƙasa, Kanar Brice Clota Olego Nguema, ya jagoranci ambarazza gwamnatin farar hula ta Ali Bongo. To ko me ke jawo juyin mulki akai-akai a nahiyar Afirka? Dr. Saidu Ahmed Dukawa kwararre ne a sha'anin kimiyyar siyasa.
Baban abin da yake janyo juyin mulki a kasashen nan na Afirka kwana-kwanan nan bai wuce tsanani da mutane suke ta daɗaɗawa ba. Matsi yana ta daɗayin yawa, tattalin arziki ya yi ingantuwa, kuma gwamnatocin sun gaza zaɓuɓɓuka kuma ba sa iya fitar da mutane daga halin da ake ciki. Za a yi zaɓen amma sai a ga kaman gwamnatin jiya ta fita yau, ta shekaran jiya ta fita jiya, sai kuma da su kuma an gaji da su sun dade a mulki, amma kuma kullun akai zabe su ce su suka sake ci. Duk sauran rukunin mutane kuma ba su da karfi da kuma tsari da za su iya karɓar gwamnati sai soja.
To ko yanzu menene abin yi? Wannan ita ce tambayar da nayi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ke birnin Paris, Dr. Sadiq Abba.
In ana so da juyin mulki a Afirka, ba wata hanya da ya kamata a bi sai demokradiyya. In aka ba demokradiyya ƙarfi, ka ɗauki ƙasashen da ba a juyin mulki kaman ƙasashen horon Birtaniya a da, demokradiyya ta zama ta yi ƙarfi. Amma ƙasashe inda ake kama karya ba a bi gaskiya ba, ba a iya hana juyin mulki.
Dr. Sadiq Abba. Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.